sem sanan san sai ibn hibban ma awa ma jan wadan littafan uku da su da huta fada fada wannan wannan malamin wannan ne malamin halamin wannan ma almajin almajinan ne ko kuma kasin haka haka wannan ibnu ibrahima malamin ibnu halamin halamin ne haka su to kaga a wajen majamta wannan malamin malamin to amma al-tafan fa in ka zo suka ce shi ingangan no khuzaim sannan sai wanne sannan shi shinan ibban al-tafan fa sai wanne sai ha al-tafai to amma jan gugewa ilimi kuma ayi magana ana akan kanka to ibnu ibban ake gere guda domin dishin da yawa al-tafan na shi guda yu al-majruhin ruhin yakan musu amma maso da dama da in ya kafa ayyukan tsaya kanta dunan masalolin sun san a cikin wannan littafi durar tare da kasa da shi ma bani asali kasa ne a juye aka bai da shi littafi wace na'am ta karbe wani malami irin su kun suka mantan hakan haka aka ina nake cewa ali duk da aikata aka yi ai har yanzu littafin trimin triba a tsaya an yi mishi takhriji